Masana sun tabbatar da cewa arzikin ma'adanai wani abu ne da ko bajima ko badade ka iya karewa daga ƙarƙashin ƙasar da ake haƙar sa, wanda kuma daga bisani a maimakon a ci gajiya sai dai neman hanyoyin mafitar matsalar gurɓacewar muhalli da yanayin yankin da ake gudanar da wannan aiki. La'akari da hakan ne yasa kundin tsarin mulkin Niger ya tanadi dokar kafa asusun ajiyar wani kaso na kuɗaɗen shigar ma'adanai da zummar baiwa yara manyan gobe damar cin moriyar arzikin ma'adanai. Mafari kenan gamayyar ƙungiyar Rotab ta fara tunatarwa akan wannan batu, inji Muhammadu Ciroma Aisami.
Yau kuka diba a cikin ƙasar mu ta Niger ana tono man fetur, amma duk abin da ake samu kashe shi ne aiki. Babu wani asusu ko wasu kuɗaɗe wanda aka maida gehe saboda ai wani amfani da su, ko in wata matsala ta taso ta musamman cikin harkar haƙo ma'adanan ƙasa ai maganin wannan matsala. Abin da aka samu gaba ɗaya na ake kashe shi, kenan bai kamata. Tunda a magidanta ma kowa san da in ka samu jika 100 a gidanka ka ce bari ka mayar da jika 10 misali baya, ko ka aje su saboda wata matsala ta zo. A ƙasa ma haka nan ne, kuma constitution na ƙasa ya tilasta ma gwamnati a yi wannan. Amma mu har yanzu a Niger ba mai shi.
Asusun ajiyar kason kuɗaɗen ma'adanai wani abu ne da a wani zumun za a iya kwatantawa da wata inshorar cike giɓi ko kuma na tunkarar wasu matsalolin bazata, inji Saidu Arji, ƙwararre akan sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa.
Kason arzikin ma'adanai arziki ne wanda yake yana ƙarewa, tunda ka tono shi ma ana iya a san kimanin tona nawa ne kuma shekara nawa za a ana diba shi, kenan an san yana da wa'adi. Wani lokaci farashinsu yana iya hawa, yana iya sauka. To domin wannan aka ce an yi bitulmani wanda yake samun kuɗi daga ma'adanai, wani lokaci ana iya ɗaukan wannan kuɗin a sa su cikin harkar cigaban ƙasa, ko kuma akwai wata matsala ana iya ɗauka wannan kuɗin. Kashi guda ko kashi biyu bisa ɗari na abin da ake samu kowace shekara sai a kai shi cikin kamar wata banki, a kai shi wuri inda yake za a samu kuɗin ruwa.
Matakin ƙarin kuɗin man diesel da hukumomin Niger suka ɗauka a sanadiyar mamayar Russia a Ukraine da tsadar kayayyaki a kasuwanni ta dalilin wannan yaƙi, abubuwa ne da ya kamata a ɗauki darasi daga faruwarsu.
Inda a ce akwai wannan bitirmani ba sai an ƙara ma jama'a ba kuɗin wannan diesel ke, kenan cikin shi za a ɗebowa sai a gama a je a soye shi cikin sabon farashi. Kenan ya kamata yau a ce an waye ma mutane kai, kuma su da kansu maikwanta su ɗauki ƙuduri a yi shi, tunda yanzu ana da man fetur ke.
A watan Maris ɗin da ya gabata, kamfanin Cominac na ƙasar Faransa ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan haƙar uranium ɗin da ya shafa shekaru sama da 40 yana gudanarwa saboda dalilan da ake dangantawa da faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya, lamarin da ya jefa ma'aikata da mazauna yankin cikin halin damuwa domin ba idan matsalar tattalin arziki abin na shafar muhalli, ayyukan noma da sha'anin kiwon lafiya sanadiyar gurɓacewar yanayi. Abin da ke ƙara fayyace mahimmancin kafa asusun ajiyar kason kuɗaɗen shigar ma'adanai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.